wasu ƴan bindiga sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma yin garkuwa da shugaban jam'iyyar APC na yankin arewacin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Ƴan bindigan dai sun fara hallaka mutane biyu ne a ƙauyen Karambana sannan suka jikkata mutane da dama da ma yin awan gaba da wasu mutanen sannan daga bisani suka isa garin Bobi da ke yankin karamar hukumar Mariga inda suka yi awan gaba da shugaban jam'iyyar APC a lokacin da yake gonarsa. Malahal Rusani ya ce ƴan bindigar sun hallaka baban shi da kuma yayan shi a ƙauyen Karambalan.
Yanzu haka zan wanda ake suna a cikin gari an kira ni an ce sun kashe ainihin yayana da kuma babana yanzu zaman da ake saboda duk har-haren da ake kaiwa mu har yanzu ba a daina ba.
To har yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar ƴan sandan jihar Niger. Domin kuwa kokarin samun kakakin ƴan sandan DSP Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin da ma kokarin da ta ce tana yi domin kubutar da shugaban jam'iyyar APC Alhaji Aminu Bobi da ke hannun ƴan fashin dajin. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Mutanen nan mun san dazukan da suke. Akwai waɗansu bayanan da ba zan bayar yanzu a cikin radio ba, sai dai tabbatar maka da cewa jami'an tsaro sun san da abin da ke tafiya kuma akwai matakan faran da ake ɗauka wanda yake zaga ƙarfinsa. To kamar shi kuma na Aminu Bobi, wato zonal chairman na APC, kamar yadda ka ji bayani yana gona ne, suka zo suka same shi suka ɗauke shi. Akwai kuma mutane suka ɗauka ƴan ƙauyukan nan da ke kusa da Bobi wanda ke duka muna sane da su. Haka kuma bayanin da ya zo da safe yau shine na Karambana.
Na'am, kamar shi Aminu Bobi kun yi magana da waɗanda suka ɗauke shi ko ko dai har yanzu?
Har yanzu ba su yi magana ba, ba su faɗi ma takamaiman me suke so ba game da shi. Sai dai tabbatar maka da cewa jami'an tsaro sun san da abin da ke tafiya kuma akwai matakan faran da ake ɗauka wanda yake zaga ƙarfinsa.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban Islamiyyar Salihu Tanku a jihar Niger su kimanin 148 suka haura makonni 9 a hannun ƴan fashin dajin. Mustapha Nasiru Bakari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.